ba mu rabu da Abdulaziz ba, saboda yanzu haka ma kun ga ofishin coalition of northern group ka iske mu. Abdulaziz wato ya kasance da ruhin shi da zuciyar shi da gangar jikin shi ko da yana cikin iyalan shi kwance, to ina tabbatar maka cewa tana tare da coalition of northern groups.
A taron manema labaru don gabatar da wasikar nada jigon gamayyar Abdulaziz Suleiman a matsayin kakakin majalisar dattawan arewa dan mai gurbin Hakim Baba Ahmad da ya karbi mukami a fadar Aso Rock, shugaban gamayyar Jamilu Aliyu Charanci ya ce sai kowa ya bada gudumawarsa bisa tsari kafin cimma salama. Jamilu Charanci ya ce ta daukar in sa kai na bukatar kwarewa wajen bincike don yi kowa adalci, wanda shine jigon samun nasara.
To idan muka dauki tsaro kadai muka tasa shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya, ina ganin cewa kungiyar ba ta gaza ba. A wannan yanayi da muka samu kanmu cewa ko kwana uku ba wuce ba aka tasa samun mutum 100 aka shiga da su cikin daji a jihar Zamfara, a yanayin da aka shiga ake dauki ga makarantu a arewacin Najeriya a dauki yara ƴaƴa mata a kai su cikin daji a aje, daga cikin daji za su yi request miliyan na kudi a dauka aje a kai musu domin kudin fan. A yanayi da muka samu kanmu akwai ƙauyukan da suka koma cewa bandit ke shari'a, bandit ke hukunci, akwai ƙauyukan da suke dora mu haraji, a biya harajin noma, a biya harajin zama ƙauye, a biya harajin girbi, a biya harajin kwashe kayan gona, ka je kai musu leburanci ba tare da sun biya ka kuɗi ba. Ban yi tsammanin cewa idan muka dauki wannan abun shi kadai ba muka tasa shi gaba cewa muna son mu tabbatar da cewa al'umma arewacin Najeriya sun koma suna bacci a gidajensu da idanunsu biyu a rufe, saboda akwai ƙauyukan da muke da rahoto cewa wasu ma saman itatuwa suke kwana, wasu kuma maricina yi za su bar garuruwansu su dawo cikin birni su kwana, wasu kuma in aka ce maka mare ciyayi sun shiga dimuwa sun shiga tashi hankali saboda basu ma sanya ganin zai kai dawayi musu ba.
A nasa sharhin sabon jami'in labarun kungiyar dattawan ta arewa karkashin farfesa Anko Abdullahi wato Malam Abdulaziz Suleiman ya ce lalle yan arewa su hada kai wajen kawar da bambance-bambance.
Tunda aka zabo ka cikin mutum miliyan aka ce kai ne zaka yi, kaga abu ne wanda za ka gode ma Allah. Wannan abun ba sabo ne ba a wajen mu gaskiya. Shi irin gwagwarmaya irin wannan mun gan shi gurin magabata, akwai wanda suke yi da waka mai sari Abubakar Ladan, waka ya ta yi har dukkan kasashen Afirka ma shi ya yi ta nashi. Sassan da wasu suka ta gwagwarmaya tsakanin kudu har suka samu aka kafa tun lokacin independence. Bature ya ce zai tafi suka ce to ba za ka tafi ba. Sai mun dan daidaita tsakanin suka ta yi da har Allah ya sa aka ɗauki rayukansu. Daga nan kuma akwai wanda suka ci gaba yana ɗaukan salo daban-daban. To Allah ya hakika da su da mu dinnan dai musamman su coalition of northern groups da ne cewa mu ba in aka tace za a ga cewa da irin wulakancin da sauran abokan zama suke wa arewacin Najeriya da dan arewa yanzu yayi sauki.
Yayin da gamayyar kungiyoyin arewa ta hada da matasa, dalibai da sauran kwararru, majalisar dattawa ta yin arewa ne masu shekaru kuma asali marigayi dan masanin Kano mai tema sule ya kafa ta, inda sauran dattawa irin su Sani Zangon Daura, Paul Unongo kan taimaka don kare muradun yankin da yafi fadi da yawan jama'a a Najeriya. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.